This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Mahmud Lalo. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar 27 ga watan Janairu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To ma'aikatar lafiya a yankin Gaza yau Asabar ta ce an kashe Falastina 174 sannan an jikkata wasu mutum 310 cikin sa'o'i 24 da suka gabata, yayin da hukumar ba da agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke taimakawa 'yan gudun hijiran Falastinawa ta sallama ma'aikatanta da dama a yankin Gaza, za ku ji dalili. Sannan ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau Asabar cikin bayanan sirrin da take fitarwa cewa Rasha ta kwace wasu ƙauyukan Ukraine biyu a wannan watan.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya masana a fannin siyasa na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da dambarwar siyasa da ke faruwa a jihar Kano.
Wayannan maganan wayannan su da wannan jam'iyya ko wayannan su da wannan jam'iyya, wannan abu yayi sauri yanzu bayan zai kamata a fara wannan magana ba, a bar gwamnati ya ci gaba da mulkin shi karkashin jam'iyyar wacce aka zabe shi.
Sannan za ku ji yadda masu shari kan harkokin kwallon kafa ke kallon wasan da Najeriya za ta buga da Kamaru.
Yanayin yadda kamarin take tafiya ya nuna ba kamar kamarin baya ba, ga kuma irin yadda Najeriya ta zo gasar. To a takaice za ka iya cewa Najeriya na da dama ta tsallaka wannan mataki na 16 zuwa ga mataki na quarter final.
Sai kuma shirin a dawo lafiya da Baba Yakub Makeri zai gabatar. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
To jama'a assalamu alaikum. Hukumar ba da agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke taimakawa 'yan gudun hijiran Falastinawa ta UNRWA ta sallami ma'aikatanta da dama bayan da Isra'ila ta ba da wasu bayanai da suka nuna cewa suna da hannu a harin da Hamas ta kai a Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. Hukumar ta UNRWA na da ma'aikata 13,000 Falastinawa a yankin Gaza. An kashe akalla 150 tun bayan barkewar wannan yaki a watan Oktoba, bayan harin da Hamas ta kai a Isra'ila da ya halaka mutum 200,000. Lazarani da ke magana da yawun sakatare na jiran na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ya sanar da Guterres wannan al'amari wanda ya kwatanta a matsayin babban zargi. A halin da ake ciki kuma ma'aikatar lafiya a yankin Gaza a yau Asabar ta ce an kashe Falastinawa 174 sannan an jikkata wasu 110 cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Hakan yasa jimillar waɗanda suka rasa rayukansu ya kai akalla 26,257 tunda aka fara wannan rikici da ya barke a ranar 7 ga watan Oktoba a cewar ma'aikatar, wanda har ila yau ya jikkata mutum 64,797. Sakatare janar na ƙungiyar neman 'yancin Falastina Hussein Ashek ya yi kira cikin wata sanarwa ga ƙasashen da suka dakatar da kuɗaɗen tallafin da suke ba hukumar agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya da su sake duba lamarin. A ranar Juma'a, fadar White House ta nuna cewa ana samun haske a tattaunawa da ake wajen ganin an sako ragowar mutanen da Hamas ke rike da su a Gaza.
He's working at this personally at his level to see if we can't get them home. That's what
Kakakin Majalisar Tsaron Amurka John Kirby ne yake cewa shugaba Biden na iya bakin kokarinsa wajen ganin an saki mutanen sun koma gida. Wannan shine abin da ya fi mai da hankali akai. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau Asabar cikin bayanan sirrin da take fitarwa cewa Rasha ta kwace wasu ƙauyukan Ukraine biyu a wannan watan. Ɗaya daga cikin ƙauyukan mai suna Vesel na kusa da garin Bakhmut wanda ke da mazauna 200, sai kuma ƙauyen Krokman da ke kusa da Kharkiv mai mazauna 45. Ma'aikatar ta Birtaniya ta ce ci gaba da karɓe ikon ƙauyuka da Rasha ke yi a Ukraine alama ce da ke nuna cewa ta himmatu wajen ƙara ƙarfin ikonta, yayin da ita kuma Ukraine ta fi mai da hankali wajen kare kanta. Sai dai rahoton ma'aikatar tsaron ta Birtaniya bai nuna wani haske a ƙoƙarin da Rasha ke yi na karɓe ikon garin Adik ba.
To To nan ba da Juma'a Mahmud zai kawo mana ƙarshen labarin duniyar, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Masana a fannin siyasa na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da dambarwar siyasa da ke faruwa a jihar Kano da ke arewa maso yammacin ƙasar. Rahotanni a Najeriya sun yi nuni da cewa akwai umarnin da fadar shugaban ƙasa ta bayar na ganin an yi sulhu tsakanin ɓangaren shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje da kuma shugaban jam'iyyar NNPP mai mulki a jihar Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, lambarin da wasu ke ganin abu ne mai kamar wuya. Ko da yake shugaban tsangayar kimiyyar siyasa da alaƙar ƙasa da ƙasa a jami'ar Abuja Farfesa Gali Sharif Ibrahim na ganin za a iya samun maslaha idan manyan shugabannin ƙasa suka shiga tsakani a wannan al'amari, amma ya fara ne da wannan tsokaci a hirar da suka yi da Mahmud Lalu ta wayar tarho.
To dambaruwa ce wacce take gatanan sai hali, sannan kuma idan shi Ganduje bai zo ya bi umarni irin wanda aka bashi ba, a can dama ainihin abu ne na rukon kwariya da aka bashi shugaban jam'iyya na APC. Idan bai zo ya bi umarnin shugaba Bola Tinubu ba, aka zo tantancewa, aka zo convention lokacin da za a ainihin zaɓi shugaba na jam'iyya, yana iya rasa. Kaga ƙarshe zai yi ɓatan ɓagatantan ba kanin, sannan kuma babu ainihin tarayya.
To Farfesa, duba da cewa kusan kowa ya riga ya harzika a wannan dabarwar siyasa ta Kano, kama daga su shugabannin ɓangarorin biyu da magoya bayansu, kamar ina mafita ga wannan al'amari yake ta yadda za a gudu tara tsira tare?
Abin da kurin za a iya a yi inda ana so wannan tafiya ta tafi shi ne a yi sulhu. Idan aka yi sulhu tsakanin misali a ce Ganduje da shi Kwankwaso, shi Ganduje yarda cewa fa wanda yake sama yana sama, sannan kuma akwai wasu mutane wanda suke kewaye da Ganduje waɗanda mutane ne ba ƙaunar Ganduje suke ba, amma shi gani yake babu wasu waɗanda yake suna son shi tamkar waɗannan mutane. To abin da ya kamata a yi wayannan maganan waɗannan su dawo wannan jam'iyya ko waɗannan su dawo wannan jam'iyya, wannan abu ya yi sauri yanzu, bayan zai kamata a fara wannan magana ba, a bar gwamna ya ci gaba da mulkin shi ƙarƙashin jam'iyya wacce aka zaɓe shi. Idan aka je 2027 shi wannan shekara ta zo lokacin da za a sake ainihin wani zaɓe, a wannan lokaci ana iya ce to in mutum ya canza sheka zai canza ne saboda menene yake ganin yafi mai alkhairi, menene zai bashi dama ne ya ci zabe. To ai kaga ita NNPP ta kafuwar da ta yi shine ƴan muna ta nuna ko Supreme Court ta bada ta basu mulki ko kar ta basu, ƴan Najeriya sun san cewa NNPP wannan jam'iyya mai kayan marmari ita ta ci zabe a Kano. Sannan kuma rashin bata mulki ba abin da zai haifar banda koma baya da cikas ba a jihar Kano ba, face a ainihin gabaki daya a ainihin Najeriya gaba daya, saboda menene rahotanni da suke zuwa. Sannan kuma a ce 2027 din ma ta zo ana so a ci Kano, ita jam'iyya mai mulkin tana iya ta rasa Kano idan aka ce da karfi da yaji za a yi. Saboda haka abin da ya kamata a bi shine abu da lalama, abin cikin ruwan sanyi, shi injiniyar Rabi'u Musa Kwankwaso abu ne dama na a zo a tattauna a zona. Yau in muka dawo APC misali, menene namu, menene za mu samu, me muke da shi, sannan irin fa'ida za mu rike mu ci gaba da tafiya da shi. Yawa, to kaga kenan idan aka ce za a zo tun yanzu a ce za a dinke wannan baraka, abun ina ga ba zai yi ba. Saboda shi Ganduje gani yake shi shugaba ne na jam'iyya ta APC gaba daya a ƙasa, duk da yake dai na wucin gadi. Shi kuma Kwankwaso gani yake yana da ainihin tubali babba wanda ba a jihar Kano kaɗai ba, a ainihin siyasar Najeriya gabaki daya. To wannan sasantawa tsakanin Ganduje da Kwankwaso a yanzu, mun san cewa sulhu shi ne ya fi alkhairi. To amma a halin yanzu ɗin nan dole sai idan ɗaya zai sako ƙasa yarda cewa an fi shi wane shugaban shi ne, to in aka yi haka a bada hakuri manya sarakuna waɗanda suke na wasu wurare da dama shugabanni waɗanda suke na ƙasa gaba ɗaya a zo a zauna a yi wannan sulhu. Amma in ba haka aka yi ba, wannan gaba tsakanin Congo da Gaduje ba ni da tsammanin za ta iya ta yanke.
Shugaban tsangayar kimiyyar siyasa da alakar ƙasa da ƙasa a Jami'ar Abuja, Farfesa Gali Sharif Ibrahim, kenan a hirarsa da Muhammad Lalo. To nan gaba kaɗan za ku ji yadda masu sharhi kan harkokin ƙwallon ƙafa ke kallon karawar da Najeriya za ta yi da Kamaru. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
To jama'ar kasar Haiti na zama cikin yanayi na zulumi bayan da wata kotun Kenya ta hana tura 'yan sandan Majalisar Ɗinkin Duniya kasar don yakar kungiyoyin 'yan daba da suka addabi kasar wacce ke yankin Karibiya. Hakan yasa jama'a ke zaune cikin yanayi na rashin tabbas da fargaba tun bayan da hukuncin da kotun ta sanar a ranar Juma'a, yayin da rikicin kungiyoyin 'yan dabar ya kai wani sabon matakin karɓe ikon babban birnin kasar.
Toute forêt n'aura toute zone, il a zone métropolitaine de là, pour que vous levez le café. C'est toute la République qui doit café.
Wannan muryawani mazaunin Port-au-Prince babban birnin kasar ta Haiti kenan yake korafi kan yadda kungiyoyin 'yan daba suke kuntatawa rayuwarsu, yana mai cewa sai su kwashe kwana huɗu a jere suna kai harhare. Shugaban Kenya William Ruto ya ce zai ɗaukaka ƙara kan hukuncin kotun yayin da babu tabbas ko sauran ƙasashen da suke alƙawari za su tura nasu dakarun. Yar wasan tennis yar ƙasar Belarus Arina Sabalenka ta lashe kofin gasar Australian Open na ajin mata bayan da ta doke abokiyar karawarta ta ƙasar China Zheng Qinwen da ci 6-3 da 6-2 a yau Asabar. Dama dai Sabalenka mai shekaru 25 ita take riƙe da kofin gasar ta Australian Open. Ta kuma kai wannan ƙarin wasan ƙarshe ne bayan da ta doke 'yar wasan Amurka Coco Gauff. Ita ce mace ta farko da ta sake lashe kofin gasar a jere tun bayan Victoria Azarenka da ta cimma hakan a shekarar 2013. Yanzu Sabalenka ta ɗauki hanyar shiga ajin fitattun 'yan wasan tennis irinsu Ashi Betty, Serena Williams, Maria Sharapova da kuma Lindsay Davenport.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai gasar cin kofin nahiyar Afirka da ake bugawa a ƙasar Ivory Coast. A yau Asabar din nan ne ake fara buga wasa na zagayen 'yan sha shida, inda ƙasar Angola za ta kara da Namibia, sai kuma Najeriya da Kamaru. A hirar da ne da mai sharhi kan harkokin ƙwallon ƙafa Abdulkarim Abdullahi Tsoho, na fara da tambayarsa ko ya yake kallon wasan da za a fara buga tsakanin Angola da Namibia.
Na'am, to kasan kusan wannan za a iya cewa wasa ne da ba a tsammanin a samu irin wannan wasan a zagaye na 'yan sha shida ba. Wasa ne da kusan ya fi kama da wasa na rukuni, amma idan aka ɗauki yadda Angola suka yi ƙoƙari da irin rukunin da suka fito da yanayin ƙwallon da suka buga a rukunin, a tabbas ba zai zama abin mamaki ba kasancewarsu a wannan matakin. Haka Namibia ma wasa ɗaya kusan da ta yi nasara kan Tunisia shine abin da ya kata wannan mataki har ta kaga buga wannan wasa. So amma idan aka duba kamar yanayi na shi kansa ƙoƙari tsakanin waɗannan ƙungiyoyi da kuma yanayin yadda suka buga gasar a bana, za ka iya cewa ita Angolan ita ce take da dama mafi girma na iya samun nasara da tsallaka zuwa zagaye na gaba a wannan gasar ko a wannan wasan na yau.
To ya kake kallon wasan Najeriya da Kamaru wanda sun saba fafatawa?
Na'am, so ka san akwai wani abu tsakanin Najeriya da Kamaru. A mafi yawancin lokuta duk sanda za a haɗu akan yi wasa na zagaye na 16 ko kuma wasanni na ƙarshe. Kamarun ta san samu nasara da haɗuwarta da Najeriya wasan ƙarshe, za ga an yi haka guda uku 1988 da kuma shekarar 2000. Amma bayan nan da haɗuwar Najeriya da Kamaru a irin wannan zagayen kusan Najeriyan ce take nasara. Haka zalika kuma a kusa-kusan na yanayin yadda Kamarun take tafiya ya nuna a ba kamar Kamarun baya ba, ga kuma irin yadda Najeriya ta zo gasar. To a taƙaice za ka iya cewa Najeriyan na da dama ta tsallaka wannan mataki na 16 zuwa ga mataki na quarter final, wato dab da kusa da na ƙarshe.
To amma gaba ɗaya ya ka kalli gasar da sauran gasannin da aka yi a baya?
So gasar ka san ta bana kamar yadda ake ta magana a kanta, ta zo da bambanci, ta sauya fiye da yadda ake tsammani. An ga gasa wadda idan ka koma kana duba za ga akwai ƙasashe da a junansu suna da gasan nan guda 7, kamar ita Ghana, ƙasar Tunisia da Algeria, amma dukansu ka ga ba sa wannan zagaye na biyu. idan ka duba irin kasashen da suka zo wannan mataki da yadda kasashe irin su Masar suka faɗi tashi wajen kaiwa ma ga zagaye na biyu da irin makin ma da suka hada wannan zai tabbatar ma da cewa gasar tabbas ta zama zakaran gwajin dafi kuma ta zama gasa mafi kayatarwa a kusan duk gasannin da aka buga a baya kuma wannan yana da alaka da yadda muke ta magana ci gaba na kallon kafa da aka samu a nahiyar tamu ta Afirka wanda a daga kasashe kusan musamman ma bangaren Laraba sukan mamaye gasar amma wannan karan sun fi kowanne bangare shan mutukar wahala wannan ya nuna ba wai iya karfi yanzu bangaren yammacin Afirka da tsakiyar Afirka da sauran bangarori suke sa kallon ba su ma suna da wannan dabarun na wasa kamar yadda bangaren arewaci na Afirka a baya suke da irin wannan dabarun
to amma kana ganin kiraye-kirayen da wasu masu sharhi kan kwallon kafa ke yi na cewa hukumar kwallon kafa ta duniya ya kamata ta kara wa nahiyar Afirka wato gurbi na buga gasar cin kofin duniya kana ganin wannan rawar da suke takawa za su iya taka makamanciyar ta haka
ka san abin har yanzu kusan yadda ake ganin nahiyar Afirka har yanzu akwai sauran tafiya a yanayin misali kwallon da suke buga kansu kai matakin takwarorinsu na sauran nahiyoyi musamman ma nahiyar Turai da yammacin America kenan South America so amma idan ka ɗauka za ka ga Afirka ta fara ta sota da a ba ta ganin ƙasar Afirka a wasan kusa da na ƙarshe ba amma yanzu ana ko gasar da ta wuce shekara 2022 a ƙasar Qatar Morocco ta karye wannan alƙadarin ta je wasan kusa da na ƙarshe a gasar cin kofin duniya wannan ya tabbatar da cewa Afirka ta taso ta fara towa kuma babu shakka nan ba dadewa ba kasashen Afirka idan suka karbi wakunci za su ba da jakadanci ne kyau kuma za su yi kokarin da ba tsammani saboda ana da fara samun kasashen Afirka a cikin masu yunkurin lashe a gasar ta duniya ma gaba daya
mai sharhi kan harkokin kwallon kafa Abdulkarim Abdullahi Tsoho kenan a hirar da ne da shi Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya samu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin samun labarai da dumudumin su to yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 na safe da minti 17 Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirin buna a dawo lafiya. Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yau shirin zai nazari ne akan alƙalumar da hukumar kiyaye hatsarin a Gada da Rosemary ta fitar a bara na hatsarin asarar rayuka da aka samu cikin watanni shidan farkon shekarar 2023 inda mutum 1,086 ne suka mutu. Sai dai kididdigar da hukumar ta fitar na cewa adadin ya ragu da 214 idan aka kwatanta da daidai wannan lokacin a shekarar 2022. Wata kididdiga da hukumar Rosemary ta Gada ta fitar ta nuna an samu raguwa ta kowane fanni na zarar ababen hawa da kashi 11 cikin 100 sai dai raunuka da aka samu ne kawai ya ragu da kashi 2.5 cikin 100 gabaki daya mutane 1,086 ne suka rasa rayukansu a cikin hatsarin 6,904 daga watan Janairu zuwa Yunin bara adadin da ya ragu idan aka kwatanta da mutane 1,300 da suka mutu a shekarar 2022 cikin hatsarin 7,687 a daidai wannan lokacin to koya alƙalumar suka kasance a watanni shidan ƙarshen shekarar 2023 tambaya kenan da naiwa Muhammad Hashim jami'i a hukumar Road Safety a Kumasi da ke yankin Ashanti wanda ya min bayani kamar haka a tattaunawa da muka yi da shi
sunana Muhammad Hashim Shidi Madani
to Muhammad Hashim ko kana da alƙaluma game da hatsarin da ya faru a shekarar 2023 da muka kammala
gaskiya da wancan shekara mun hada statistics duka gaba daya tun farkon shekara wato watan dandan Janairu kenan har zuwa ƙarshen wata wanda
Disemba
kenan da muka kammala statistics duka gaba daya mun samu adadin hasarin da ya faru a cikin wannan shekara 2014 da 135 adadin hasarin da ya faru cikin wancan shekara duka gaba da yake da. Sa'annan a cikin wayan ga 14,135 an samu rauni 15,409. Sa'annan aka samu mutane da suka rasa rayukansu a cikin wanga hasari gaba dayanta 2,276 yadda wancan shekara ya kasance mu da ke nan.
To idan ka kwatanta da shekarar 2022 da kuma hatsarin da aka samu ko kuma rayukan da aka rasa a shekarar 2023, za ka iya cewa an samu raguwa ne ko ƙari aka samu kan abin da shekarar da ta gabata?
Idan mun duba a cikin shekara 2022 da 2023, za mu ce an samu raguwa kwarai a cikin wayannan ababa guda uku da na faɗi duka gaba daya. Ko muna ce musu CIDs, wato crashes, injuries and deaths kenan. Wato crashes yana nan matsarin hadarin ya faru gaba dayansu, sannan injuries kuma wato raunin da aka samu a cikin wayannan hadarin da suka faru, sannan deaths rasa rayukan da muka yi gaba dayansu. Wancan a cikin shekara 2022 ya samu adadin hadarin da suka faru 14,960. 14,935. Shi yasa idan mun duba mun samu ragowa wurin kusan 700 da yankai. Mun samu ragowa kwarai. Sa'annan kuma idan mun duba injuries, wato
raunuka da aka samu,
a cikin shekara 2022 mun samu 15,690. Sa'annan idan mun duba wancan shekara mun samu 15,409. Shi ne idan mun duba mun samu ragowa wurin kusan 200
da am?
200 ke da. Sai idan mun duba rayukan da aka rasa kuma 2,022 mun samu rashin rayuka 2,373. Amma wancan shekara mun samu 2,276. Shi yasa idan mun duba muka compare din da mun samu ragowar 97 kenan a cikin rayukan da muka rasa.
Wato na fahimce ka a dukkan fannonin abin da kuke ce ma the crash, the injuries and the death, wato waɗannan fannoni na hatsarin da raunuka da kuma mace-macen da aka yi, an samu ragi a kan shekarar 2022. To bari mu datsa aya daga wannan kididdiga da ka bamu akan hatsarin ababen hawa a shekarar da ta gabata a kasar Ghana. Muhammad Hashim Sidi Madani kenan, babban jami'a hukumar Road Safety. Yanzu kuma bari mu duba wani labari inda mazauna unguwar Ashaman a yankin Greater Accra, babban birnin Ghana, wanda suka nuna fushinsu akan lalacewar hanyoyi da gajojin unguwar, lamarin da ya kai su ga yin barazana na hana gudanar da harkokin siyasa a mazabar a wannan shekarar zabe ta 2024 har sai gwamnati ta biya bukatunsu. A jiya Juma'a ne dai an unguwar Ashaman suka yi zanga-zanga, kana suka yi tattaki zuwa ofishin hukumar kula da hanyoyin birane ta ƙasa domin gabatar da kokensu akan lalacewar hanyoyinsu. Wasu da suka zanta da mu cewa suke ta ce Ashaman ta cancanci a kyautata mata saboda muna biyan haraji amma muna mutuwa. Tafiyar da bata wuce minti 10 ba sai ta dauke ka zuwa sa'a guda ko sa'o'i 2 kafin ka isa inda zaka je. Shi ma wannan malamin cewa yake
the MP doesn't close, right? So he be our mouthpiece.
Mun san dai dan majalisa ba shi ke gyara hanya ba, amma tunda yake shine wakilinmu a majalisa ya kamata ya tabbatar da an gyara mana hanyar mu, amma gwamnati bata kula da mu. yanzu ni da waɗannan ƴan uwana inda ni ne za mu kwana a nan don nuna damuwa cewa muna shan wahala. Ya ce ni ba ɗan siyasa ba ne, amma ɗan ƙasa ne wanda ya damu da cigabanta. Akan wannan batu ne kuma na tattauna da Sarki Zago Ashiaman, wanda ya bayyana kansa kamar haka ga da yamin tsokaci.
Sunana Alhaji Ibrahim Salisu Yaro, ni ne Sarki Zango na Ashiaman. A gaskiya ne, in ka shigo Ashiaman babu da hanyoyin mota duka sun bata, hanyoyin duka ba kyau. Wurin shi manya da matasa da shugaba shi ne MP.
Dan majalisa
ku? Ya majalisa ba ya sai suka yi takada, aka yi demonstration, aka kai ma a municipal assembly, za a kai ma shugaba kuma a zo a gyara musu hanyoyi na mota. To, kuma wata uku hudu ke na hawa yau ba ji komai ba. So, su cikin jiya ko cikin jiya MP da kansa ya nemi mashin da sauransu ya fara gyara hanya shi da kai shi yana wani dabara kadan, amma musamman gwamnati ai kuka aika mutane an aika wasiƙoƙi still ba zo sun gyara mu hanyar mota ba.
Waɗanne irin matsaloli ne kuka fuskanta sakamakon wannan rashin hanyoyin?
Matsaloli ne na farko, akwai municipal assembly wanda ke matsayin gwamnati, muna da urban roads wanda suke kula da hanyar motoci. To, wanda kan mu yi magana da urban roads suna gwada budget da suka yi duka ba su kuɗi ba, ba kuɗin da su. To, shi ya mata mu kai kuka zuwa ga gwamnati through municipal assembly, so central government ya zo gyara mu hanyar motoci. To, an yi haka, an yi demonstration, an yi kuka, an yi yau wata uku ko fudu kenan, hawa ya ba zan yi komai ba, kuma shekaran ya shiga shekaran siyasa kenan. So, shi mutane na magana kuma ba haka kai ba dai, ba su yadda a zuwa wani siyasa garin ya.
To, madalla, a nan ne kuma za mu dakatar da wannan shiri har sai sabon mako idan Allah ya kai mu, ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka, musamman Julie Lazarus Gresham da ta daidaita mana sautin shirin, Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
A gaida Baba Yakubu Makeri. Yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
To, kuma ba da agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya da take taimakawa 'yan gudun hijiran Falasɗina ta UNRWA ta sallami ma'aikatanta da dama, banda Isra'ila ta bata wasu bayanai da suka nuna suna da hannu a harin da Hamas ta kai a Isra'ilan a ranar 7 ga watan Oktoba. Hukumar ta UNRWA na da ma'aikata 13,000 Falasɗina a yankin zirin Gaza. An kashe akalla 150 tun barkewar wannan yaƙi a watan Oktoba, bayan harin da Hamas ta kai a Isra'ila da ya halaka mutum 200,000. A halin da ake ciki kuma, ma'aikatar lafiya a yankin Gaza a yau Asabar ta ce an kashe Falasɗinawa 174, sannan an jikkata wasu 110 cikin sahohi 24 da suka gabata. Hakan yasa jimillar waɗanda suka rasa rayukansu ya kai akalla 26,257 tun da aka fara wannan rikici da ya barke a ranar 7 ga watan Oktoba. Sakatare janar na ƙungiyar neman 'yancin Falasɗina Hussein al-Sheikh ya yi kira a cikin wata sanarwa daga ƙasashen da suka dakatar da kuɗaɗen tallafin da suke ba hukumar agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya da su sake duba lamarin. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau Asabar cikin bayanan sirrin da take fitarwa cewa Rasha ta kwace wasu ƙauyukan Ukraine biyu a wannan watan. Ɗaya daga cikin ƙauyukan mai suna Vesel na kusa da garin Bakhmut.
To, masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto labarai, da kuma Fiona Wamayi wadda ta daidaita mana sauti da bada umarni, sai injiniyan mu Kevin. Daga nan birnin Washington DC, ni Muhammad Hafiz Babala nake cewa sai mun sake dawowa a shirinmu na dare. Assalamu alaikum.